الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 13 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 16 ga watan 7 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am alaikum
salam ku ayi na
wai dangane da alƙanut tautiri a bayyana ake yin ta ko kuma a ɓoye wato dangane da su salloli waɗanda suke na dare wato bayyanar da karatu ko ɓoye shi duka a matsayinsa daya tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa bayyanar da karatu a nafilfili na dare shi yafi dacewa kamar yanda koyi karatu a cikin nafilfili na yini shi yafi dacewa amma tare da halaccin kowanne don haka ita ma alqanut kenan da ake yi a cikin mutubi kenan ko mutum ya bayyana ko ya koyi duk ɗaya illa kasancewar koyewar wato ita tafi dacewa domin addu'a ce ita kuma addu'a abinda aka fi so shine koye ta kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki Ubangijinku halin kuna masu kaskanta kai zuwa gare shi wa khufiya kuma halin kuna masu koye addu'a amma idan ya kasance misali akwai jama'a a bayanka to anan bayyanar da addu'ar shine yafi dacewa domin su yi amin akan wannan addu'a dan haka alqanut wanda ake yi lin nawazil a cikin salloli an gane ko to ita bayyanar da ita limami yake koda sallar koyi karatu ake misali za a yi alqanut a sallar azhar ko sallar al-asr limami bayyanar da wannan alqanut zai domin mamu wato domin jama'a su ringa amina akan addu'ar sa na'am wa dangane da azumin kwanuka na hasken wata 13, 14, 15 idan asabar ta gitta ta faɗo ita ce 13 ko 14 ko 15 yaya za ka yi abinda za ka yi sai ka ketare ta kuma kana da lada cikakke na wannan azumin kwanuka na hasken wata. Kwarai. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, wato na hukuncin dabu. Shine kamar yanda malam yayi baban, shine yake cewa babu ma ja'a fi sihir, babu ne wanda ke bayani game da wato hukuncin dabu. Shine a Hausa ka kiraye shi da sunan dabu ko kuma ka ce asiri, wanda kalima ta lafazin asiri asali Larabcin ne, aka ara aka Hausantar da shi ake cewa asiri. Asali shine asihir, wanda bayani ya gabata cewa shi sihiri wato ma'anarsa a lugha, idan aka ce asihir shine kenan duk wani abu wanda ya huya, sababinsa ya koyi aka kasa ganowa, abu wanda yake da koyayye shine ake nufi da asihir. Ashir an ce idan aka ce asir, kamar yadda bayani ya gabata shine malamai suke faɗa azaimu wa ruqan wa uqan to asiru fil qulubi wal abdan fatumri wa taqtul wa tufarriqu baina al mar'i wa zawjihi bi iznillahi azza wa jalla. Azaimu wa ruqan wa uqan shine suka ce wasu addu'o'i ne na shaidanu da wasu kullakulle waɗanda sukan yi tasiri, an gane ko, ga jikin ɗan adam ko zuciyarsa, yakan sanya rashin lafiya, yakan kashe wani lokaci, kuma yakan raba tsakanin miji da mace, amma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda kuma bayani ya gabata shi sihiri tabbas ne, tare da cewa akwai daga cikin dawa'if waɗanda suke danganta kansu izuwa musulunci irin su Al-Mu'tazila, su sun yi inkarin sihiri, sun ce kawai sihiri abu ne wanda yake khayali, ma'ana shine kawai irin abubuwa na rufa'ido. To amma dalilai daga cikin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa sihiri abu ne wanda yake hakika tabbas ne, kamar yanda amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri kuma ya kama shi da izinin Allah, kuma Allah ya ba shi lafiya. Sannan bayani ya gabata game da cewa shi sihiri ya kasu kashi, duk sihirin da ya kasance akwai aiki da shaidanu to wannan hukuncinsa kafirci ne, hukuncinsa kafirci ne, domin shi dan dabu yakan nemi tsani da shaidanu domin su je su aiwatar masa abin da yake nihi na cutar da shi wanda ake nihi ne masu yi, wanda shi kwa galibi shaidani baya ba bawa haɗin kai akan cimma burinsa, sai ya gitta masa sharaɗi, sharaɗin da in ya aikata ya kafirta. Don haka so da yawa abu wanda yake a kusa wanda shaidanu sukan sanya 'yan dabu shine yi musu yanka, domin sun san da cewa yanka ibada ne, duk wanda ya ma wani ba Allah ba yanka a nihin da nihin girmamawa da neman kusaci to wannan ya kafirta. Dan haka duk sihirin da ya kasance akwai sanya hannu na shaytani a ciki, to wannan babu tantama game da kafircin sa. Sannan kashi na biyu akwai sihirin da ake bi ta hanyar wasu kulle-kulle domin cutar da bayan Allah, wanda babu wani aiki na shaytani a ciki, babu ma'ana sanya hannu na shaytani a ciki, amma akan bi wasu hanyoyi a yi kulle-kulle da wasu abubuwa domin cutar da bayan Allah. To wannan sihiri shi ko laifi ne wanda yake babba daga cikin manyan laifuka, wanda kuma mai yin haka yana gab wato game da taɓewa game da dukkan al'amarinsa a duniya da makomarsa lahira, wanda shi wannan bai kai haddin kafirci ba, amma shi ma mai irin wannan ta'addanci, to abin da ya kamata ga shugaba ya sare masa kai domin a huta da musibarsa da bala'in shi, saboda ya zama guba a cikin jama'a. A wurin da ƙarin bayani zai, sannan kuma kasancewar ta ɓangaren wasu karkasuwarsa daban, akwai sihiri ke na wanda yake na haƙiƙa wanda ake yi domin cutar da bayan Allah. Sannan akwai sihiri wanda ake kiran shi asihirun taqyidi, wanda ake kiran shi kenan rufa'ido a Hausa, wanda za a ringa kamanta ma mutane wasu abu alhali kuma saɓani yanda suke. Shi ne kamar yanda ƴan dabo na Fir'aun suka zo da sanduna da igwai a ranar ƙurayya tsakaninsu da annabi Musa alaihi salam, wanda lokacin da suka zo an tara jama'a suka ce ma annabi Musa alaihi salam, imma an tulkiya wa imma an nakuna awwala man alqa, ko ka zamantu imma an tulkiya, an gane ko ka jefa sandarka mu gani a farko tukwa, ko kuma mu kasance mu ne farkon wanda za mu jefa kenan abinda muka zo da shi namu na dabu. Annabi Musa alaihi salam kamar yadda Allah ya kissanta mana yace bala'alku, yace bari dai ku za ku jefa da farko. Ubangiji ta'ala yace fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, sai ga igwansu da sandunansu da suka jefa ana kamanta ma annabi Musa cewa wasu mucizzai ne suna tafiya da gaggawa. Mi za a yi fa auci safi nafsihi khifatan Musa, take yanki annabi Musa sai ya saka tsoro a cikin zuciyarsa sai ya ja baya da gudu. Ubangiji ta'ala ya ce kulna la takhaf, sai muka ce da shi dawo kada ka ji tsoro, innaka antal a'la, lalle kai kake sama da su da rijaye, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahir haythu ata. Ubangiji ta'ala ya ce masa jefar da abin da ke cikin hannunka na dama na sandar kenan, talqaf ma sana'u, in har ka jefa ta Allah ya ce za ta hade duk abin da suka aikata na dabu. Inna ma sana'u kaydu sahir, iya abin da suka aikata makirci ne na dan dabo, wala yuflihu sahiru haythu ata, shi ko dan dabo baya rabauta a duk lokacin da yazo da dabansa. To dan haka wannan ana kiran shi asihiru takyidi, wanda har yau akwai shi. Za ku ga mutun ya kwanta mota ta hau kansa, an gane ko ku ga mutun an hura wuta ya fada ciki, ko mutum ya haɗu maciji da abin da ya yi kama da haka, dukkan shi wannan ana kiran shi asihiru taqyidi rufa'ida ne, sabanin haƙiƙa ne cewa ya kwanta mota ta hau kan shi, mota ba ta hau kan shi ba, ku ne idan ku yake gwada muku cewa mota ta hau kan shi, amma shi yana gefe ita tana gefe. Da haka shi ne malam ya zo mana da ayoyi waɗanda suke tabbatar da hukuncin dabo, na daga cikinsu faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون wanda bayani ya gabata game da ita wannan ayar cewa cikon bayani ne akan ayoyi waɗanda suka gabata wanda a cikin ayoyin Ubangiji Ta'ala ya tabbatar mana da kafircin dan dabo ta fuskoki waɗanda suke daban-daban fuska ta kai kusan 5 zuwa 6 shine anan wannan gaba da malam ya ciro shine Ubangiji Ta'ala ke faɗa wala qad alimu tabbas su Yahudu sun yi sani a cikin littafin da annabi Musa ya zo musu da shi na At-Taura lama nishtarahu duk wanda ya fanshi dago me ake nihi fansar dago shine kuyansa malahu fil akhirati min khala alahira ba shi da wani rabo ya tabi domin me Allah ya faɗa a baya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur su waɗannan mala'iku biyu da Allah ya saukar da su domin jarraba bayinsa ba sa koyar da daidai da mutum ɗaya da ya nema a koyar da shi dawo sai sun sanar da shi sun tabbatar masa cewa mu dai matsayinmu fitina ne Allah ya saukar da mu domin jarraba bayinsa fala takfur kada ka kafirta ma'ana kada ka koyi dabo domin koyan dabo kafirci shine malam ya ciro wannan gaba wala qad alimu tabbas su Yahudu sun yi sani laman ishtarahu duk wanda ya fanshi dabo an gane ko malahu fil akhirati min khalaq alahira ba shi da wato rabo ya tabi makomar sautanci wannan aya tana tabbatar da kafircin dan dabo saboda duk aikin da zai kai bawa zuwa tabewa a gobe kiyama to wannan yana tabbatar da haramcin wannan aiki kuma kafirci domin ba kowa yake tabewa a ranar kiyama kwata-kwata ya rasa aljanna sai wanda ya kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shine Allah ya yitar da Allah wadai yace wala bi isma sharu bihi anfusahu Allah yace Allah wadan abinda wato suka fansar da kawunansu ma'ana sun tabar da kawunansu game da babban rabu shine na lahira laukanu ya damu ne inda a ce sun kasance sun yi sani to da ba su zabi dabo ba sai ya ce walau annahum amanu da a ce sun yi imani da Ubangijinsu wadda kau sun tsara dokokinsa la musubatu min indillahi khair da sun tabbatar da cewa sakamakon lada abun Allah shi yafi alkhairi game da wannan tarkace na duniya laukanu ya'lamu inda sun san da haka to da wasu zabi da mu ba kaga anan Ubangiji ta da cewa walau annahum amanu da a ce sun yi imani kenan dan haka dan dabo ba mumini bane ba kafiri shine a takaice wannan aya da malam yazo da ita tana tabbatar mana cewa dabo kafirci ne dan haka koyan dabo kafirci ne koyar da shi kafirci ne yin aiki da shi kuma kafirci ne da shi bokan da yake daban da shi wanda yaje ai masa da shi wanda yake koyo da wanda ake koyarwa da wanda yake koyarwa gaba ɗaya wannan duka babban kablasir ya haukansu aliyaz billah shine sai malam yazo da aya ta biyu a ƙarƙashin babin fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul nisa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa taguti Ubangiji Ta'ala yake cewa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi shin baka ga waɗanda aka ba su rabu daga cikin littafin da Allah ya saukar ma manzansu sune Yahudawa yu'minuna bil jibti wato suna imani da jibit wa dagut da dagut shine malam yazo da tafsirin da Umar Allah ya kara masa yadda ya ma wannan aya ana kiran shi at-tafsiru bil misal shine qala Umar Allah ya yadda da shi sai yake cewa al-jibit as-sihr abinda ake nihi da aljibit yace asihir shine dabo, wadagut abinda ake nihi da adagut yace ash-shaytan wato shine shaydani. Kaga da yace yu'minuna biljibit wa tagut, suna imani da sihiri kuma suna imani da shaydani. Wanda karin wanta bayani ya gabata, in aka ce adagut kamar yanda can bayani ya gabata, duk abinda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala da yardarsa da amincewarsa shine dagut. Ko kuma kamar yanda ibnul qayyim Allah ya ji kansa yake faɗa, ma tajawaza bihi la abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta, kamar yanda ya gabata tun akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala a babi na farko, ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Shine anan Umar yayi mana tafsiri bil misal, sai yace ash-shaytan, wanda shaytan yana daga cikin dawagi, bal ma cewa shine shugaban dukkan wasu dagutai. Dan haka imani da sihiri kafirci ne, kamar yanda anan Allah yace alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi, shin baka gaba wadanda aka ba su rabu wato daga cikin sanin littafi, yu'minuna biljibti suna imani da dabo, wadaguti kuma suna imani da shaytani. Kina wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke tabbatar da wato kafircin dan dabo, imani da dabo wato wannan kafirci ne in kai yadda da cewa wani kayan kwarai ne, an gane ko, ba imani game da cewa shi sihiri tabbas ne, wannan dole ne mutum yayi imani cewa sihiri tabbas ne akwai shi, amma imani da cewa shi sihiri kayan gwarai ne, to wannan kafirci ne, domin yarda da kafirci kafirci ne. Sannan malam ya zo da wato fada ta Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yarda, yake cewa abawagit dagutai, sai ya ce kuhanu, ya ce bokaye ne, wasu bokaye ne, kana yanzilu alaihimu shaytanu, wanda shaytani ke sauka gare su, fi kulli hayyin wahid, a kowace kabila daga cikin kabilun Larabawa tun a jahiliya kafin musulunci, kowace kabila suna da wato bokansu, wanda wannan boka shi yake ba su labarin gaibu, ma'ana abin da zai je ya zo, kuma shi suke kai kara zuwa gare shi, duk wani abu wanda ya taso na rashin zuntuwa shi yake musu hukunci. Shine Allah yace alam tara illal ladina utu nasiban minal kitabi, wannan alam can da yake cewa can da yake fada a can cikin suratul nisa, fadar Allah subhanahu wa ta'ala wato da yake cewa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bi inna allaha kana sami'an basira ya ayyuhalladhina amanu atii'u allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi wa alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila al-taghuti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida, an gane ku, wadanda suke rai cewa wai sun yi imani da abinda aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma sun yi imani da abinda aka saukar na littattafai gabanin sa, Ubangiji ta'ala yace yuriduna an yatahakamu ila taguti, suna nihin kai kara wato zuwa dagutai, zuwa dagutu. Kaga menene dagutun? Shine bokansu wanda shi suke kai kara zuwa gare shi, maimakon su kai kara zuwa ga littafin Allah subhanahu wataala da manzansa, sai su kai kara zuwa dagu. To dan haka shine anan yace kuhan, yace addawagi su dagutai, yace kuhan bokaye, idan aka ce kohan jami'i ne na kahin, kahin shine boka, in aka ce boka wanda ke bada labari game da gaibu abinda zai zo a gaba, yace kaza zai faru. Dan haka su kuma suna da yawa, hanyoyi ne daban-daban, akwai taurari, akwai bugun kasa da abubuwa daban-daban wanda suke hanyoyi ne waɗanda ake bi na bokanci domin bada labarin gaibu. Shine yace kana yanzilu alaihimu shaytan, shaytani na sauka gare su ya ba su labari game da abin da ya sato na maganganun mala'iku a sama, game da abin da Allah ya yi wahayi gare su abin da zai wakana a ban kasa. Dan haka ake samu boka wani lokaci yayi gaskiya game da abin da ya fada, amma kafin yayi gaskiya dai sai yayi ƙarya dare. Kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada, boka wannan shi shaytani idan ya sato wannan gaskiya daya ya jiyo daga wurin mala'iku, to kafin ya jefa a kunnan boka sai ya cuda ƙarya sama da dare sannan ya jefa masa. Dan haka manzo Allah yace wani lokaci bokaye sukan yi gaskiya game da abin da suka fada, to wannan gaskiya sun yi ta ne a sababin abin da shi shaytani ya jefa musu na maganganun da aka sato. Shine yace fi kulli hayyin wahid, a kowace kabila daga cikin kabilun Larabawa suna da bokan su guda wanda shi yake musu bincike game da al'amarin gaibu, kuma shi yake yanke musu duk wani hukunci. Shine malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'al mubiqat, ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa. Al-mubiqat ay al-muhlikat, masu hallakarwa domin sukan tabar da bawa a rayuwarsa ta duniya domin abinda zai biyo baya akan laifin wato na ukuba, kuma da azaba mai tsanani a ranar kiyama. Don haka manzon Allah ya siffanta su da cewa al-mubiqat, wato masu hallakarwa. Shine can Ubangiji ta'ala yake cewa wa ja'alna bainahum mawbiqa, haka yace kuma aw yubiquhunna bima kasabu. Shine yace ijtanibu sab'al mubiqat, manzo Allah yace ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa. Bayani ya gabata wannan salo ne na karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, anan ya jimulce mana bakwai amma ba dan bakin su ba kenan, domin sun fi bakwai, suna da dama abubuwan da ke hallakarwa. Domin irin wannan salo yakan sanya mutum ya kiyaye abubuwa, cewa abu bakwai, kaga maimakon azanu da daman haka, to yin aka ce maka bakwai, to mutum zai yi kokarin ya kiyaye wannan bakwai. Irin hadisin da yake cewa salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim, kaga anan sai ya zano uku, amma kasancewar dan babakin su uku ba sun fi uku. Shine anan yace ijtanibu sab'al mubiqat, manzo Allah yace ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa. Qalu, sahabbai sai suka ce ya rasulullahi, ya manzo Allah, wama hunna, wasu abubuwa ne bakwai masu hallakarwa? Wannan yana nuna mana kwadai na manzanciya sahabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da neman ilimi, domin duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, in dai ba su fahimci abun ba, to kai tsaye za su tambaye shi domin a bayyana musu. Shine suka ce wa ma hunna, wasu abubuwa ne bakwai masu hallakarwa. Qala, sai manzon Allah ya ce ashirku billahi, hada bautar Allah da wani, daukan wani abu mai sunan ibada a sarrafa shi ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne ake nihi da shirka. Wanda bayani ya gabata, shirka tana iya kasancewa cikin rububiyya, takan iya kasancewa cikin uluhiyya, tana kasancewa cikin al'asma'u was sifat. Kamar yadda shirka a cikin rububiyya, duk wanda ya yi kudirin akwai wani mai kashewa banda Allah, ko akwai wani mai rayuwa banda Allah, ko akwai wani mai halitta banda Allah subhanahu wa ta'ala, ko akwai wani mai azurtawa, ko mai talautawa, ko mai janyo amfani, ko mai iji tsanani, ko yayi shi banda Allah, to wannan mutum ya zama kafiri, ya zama mushriki. saboda waɗannan abubuwa suna daga cikin khasa'isul rububiyya ba wanda ke aikata su in banda Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka a cikin uluhiyya duk wanda ya dauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa shi ga wani Allah to ya zama mushriki. Misali wanda ya ma wani Allah sujada to wannan ya zama mushriki. Ko wanda ya ma wani Allah yanka wannan ya zama mushriki. Ko wanda ya roki wani ba Allah ba. Ko wanda ya nemi taimako da wani ba Allah ba, taimakon da ba wanda yake da iko akan shi banda Allah. Ko wanda ya nemi wato fita daga cikin tsanani, tsananin da babu wanda ya isa ya fitar da bawa in banda Allah, to duk wanda ya aikata wannan to ya zama mushriki. Wannan ana kiran shi shirka a cikin uluhiyya. Ko a cikin rububi, a cikin al-asma' wa sifat, duk wanda ya kamanta Allah da bayinsa to wannan ya zama mushriki. Yayin shirka a cikin al-asma' wa sifat. Don haka in aka ce ashirk, kamar yadda bayani ya gabata, ashir'ance shine tasuwiyatu ghairillahi ma'allahi fi ma huwa haqqun lillahi, daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙin Allah. Ko kuma tasuwiyatu ghairillahi ma'allahi fi ma huwa min khasa'isillahi, kenan daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake banta da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine ake kira shirka, wanda kuma anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gabatar da shirka domin ita ce laifi wanda babu wani laifi sama da ita. Duk a cikin ayyuka na laifuka shirka ita ce kokuwa babu sama da ita. Don zalunci ne wanda yake mai girma, babu wani zalunci sama da shi, domin tauye haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka Allah yayi alƙawarin duk wanda ya mutu yana shirka to Allah baya gafarta masa. Kuma yayi alƙawarin cewa duk wanda ya mutu yana shirka makomarsa wutacce, Allah ya haramta masa aljanna. Kamar yadda yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kuma haka yace innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Don haka lokacin da Ibn Mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da zunubin da yafi kowane zunubi girma, yace masa ayyu dhanbi a'zam, yace ya Rasulullahi wani zunubi ne yafi kowane zunubi girma? Manzon Allah sai yace masa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, shine da zaka sanya ma ubangijinka kishi ya halin ka san da cewa shi ya halice ka. Shi yasa anan malam yaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gabatar da ita, shine yace ashirku billahi, hada bautar Allah da wani. Na biyu sai yace wasihir, manzon Allah yace da dabu. Kenan in har dabu ya kasance ta hanyar shaydanu ne, to wannan tuntuni ya shiga a cikin gaba ta farko, domin shaydani baya ba bawa haɗin kai sai ya gitta masa sharadi, sharadin da in ya aikata ya kafirta, wanda galibin abinda sharadin da shaytanu suke gitta ma dan dabu shine yi musu yanka. Kenan duk wanda ya ma wani Allah yanka ya zama mushriki. Kenan anan kuma in ya kasance kenan daban babu sanya hannu na shaytanu ta hanyar wasu kullakullan ne, to wannan laifi ne wanda yake mai girma. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambace shi da cewa yana daga cikin abubuwa bakwai masu halakarwa. Wannan ya isa ya nuna mana girman hadari wanda yake na dabo. Don haka yace wasihir, wato da dabo. Sannan sai yace wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, wato da kashe rai wanda Allah ya haramta kashe ta illa bil haqqi, sai ta hanyar adalci. Abinda ake nufi da al haqq anan wato shine al adl. An gane ko? Kenan a duk lokacin da lafazin al haqq ya danganci wasu abubuwa na hukunce hukunce, abinda ake nufi da shi shine adalci. In ko lafazin al haqq ya danganci wasu labarai da ake badawa, wato ma'anar shi shine as-sidq. To shine anan yace wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, da kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi, sai da gaskiya, ma'ana sai da adalci. dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake ce mana jinin musulmi baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku. Manzo Allah yake cewa annafsi bin nafsi as-sayyibin zani, ma'ana mi aure wanda yake mazinaci, ma'ana wanda ya taba yin aure ingantacce, in yayi zina an samu shaidu guda hudu to jinin sa ya halatta. Na biyu, manzo Allah ya ce wan nafsi bin nafsi, rai akan kashe ta a sababin kashe rai. Na uku sai ya ce wa tariki li dinihi lil mufariqi lil jama'a, mutumin da ya ridda wato ya rabu da jama'a, ma'ana mutumin da ya bar musulunci ya koma wani addini na daban, to wannan jinin sa ya halatta. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu, duk wanda ya canza addininsa manzo Allah ya ce ku kashe shi, ma'ana duk wanda ya rinda ya bar musulunci to jinin sa ya halatta. To wannan ba su kadai ba, akwai abubuwa da dama waɗanda suke halattar da zubar da jini wanda yake na musulmi. To dan haka jinin musulmi jini ne wanda yake da alhurma, jinin zubar da shi baya halatta, wato sai da adalci kenan, sai in ya aikata abin da ya cancanci zubar da jinin shi kenan a shari'anci. Dan haka kuma akwai jina nan wasu nau'ika daga cikin kafirai wanda su ma zubar da jinin su baya halatta. Farko shine kafiri wanda ake kiran shi al-mu'ahid, wanda aka yi alkawali tsakanin su da musulmi, kafiran da aka yi alkawali tsakanin su da musulmi na a tsakaita yaki zuwa wani lokaci, aka dauki wasu shekaru, kar ku fada mu, kar mu fada ku, kar ku taimaka a yaki mu, mu ma ba za mu taimaka a yaki ku. To waɗannan su ne ake kiran su al-mu'ahidu. An gane ku, irin waɗannan kafirai zubar da jinin su baya halatta, haramun. Balma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa hadisi na cikin sahihul bukhari, yana cewa man qatala mu'ahidan lam yarihi ra'ihatal janna aw kama qala. Manzon Allah yace duk wanda ya kashe kafirin alƙawali, manzon Allah yace kanshin aljanna ba zai ji ba. To dan haka su ma wannan kafirai baya halatta a zubar da jini. Sannan akwai kafiran da ake kiran su ahluz zimma, ma'abuta alƙawali, wanda suka yarda suka amince za su bayar da karo zuwa jama'a ta musulmi a bar su akan addininsu. An gane ko, aka kulle yarjejeniya za su ringa ba da karo ga musulmi a bar su akan addininsu. To wannan ahlul zimma su ma zubar da jininsu baya halatta, domin al'amarinsu yana karkashin jama'a ta musulmi. Sannan na uku shine kafiran da ake kiran su al-musta'amanun, waɗanda suka nemi a amintar da su, wanda kafiri ne zai zo ƙasar musulmi da nihin wasu aiki, wani abu ya kawo shi, na in ya gama zai koma garin su. To irin wannan wanda aka ba shi dama ya zo domin ya rayu a cikin musulmi, wani aiki ya kawo shi, to bai halatta a zubar da jini shi. Amma yanda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma abliquhu ma'amana dhalika bi annahum qaumun la ya'lam. Dan haka shi wannan al-musta'min in ya gama abin da yake, sai an raka shi a kai shi, a fitar da shi a kai shi bakin iyaka, inda za a tabbatar da cewa ya amuntu. To dan haka wannan duka suna daga cikin rayuka wanda zubar da jinin su baya halatta, sai da adalci, sai da hukunci, sai in sun cancanci kisa. Dan haka amma a cikin jina nan guda hudu, jinin da yafi kowanne tsada shine jini wanda yake na musulmi. To shine yace wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bil haq, da kashe rai wadda Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi, sai da adalci, kenan sai in ta aikata abinda ta cancanci kisa. Na uku, na hudu sai manzo Allah ya ce wa akalur riba, wato da cin dukiyar riba, wanda ita riba kala-kala ce, wadda a farko dai akwai wato shine ƙari, asalin kalma ta ar-riba shine az-ziyada dadi. An gane ko, wanda ita babi ne wanda yake na musamman. In ka koma cikin kitabul buyu zaka ga cewa riba wato nau'ika ce, wanda anan kusa yanda zaka gane riba idan aka baka bashin jika 10 in ka tashi mayar da bashin sai a ce jika 10-12 zaka bayar. An gane ku? To wannan ana kiranta ribal fadli, ribal fadli, riba wadda take ta kare, wanda ita ce galibi abu wanda yake sananne game da bankunan mu a yau. Akwai riban nasi'a, wanda shi kasancewar in za a yi canji, kamar misali kana da naira, ina da sifa, ina buƙatar naira, sai in baka miliyan ɗaya, to maimakon ka damƙa mun naira take yanki sai ka ce a in ka je gida ka ɗauko ka bani, ko kuma in ka dawo daga kasuwannin ƙauye ka samo naira ka bani naira ta miliyan guda kuma ka karɓi miliyan ɗaya. Wannan ana kiranta riban nasi'a haramu, canji in dai jinsin kuɗi. An gane ko? Canji dole ya kasance daidai wa daida, in jinsin kuɗi ya kadaita kuma ya zamanto hannu da hannu. Misali in sefa ce, in na baka jika guda ta takarda, to canji cingarangaran dole za ka bani jika guda, dala bai halatta, wato ka dora mun ko in dora maka akan haka. Yanda na baka jika ta takarda haka za ka bani canji jika guda. Me yasa? Saboda dukkan su jinsi kuɗi ɗaya ne. In ko jinsin kuɗi ya saba, wannan sefa ce da naira za a yi canji, to a nan fifiko yana halatta. In ana canji 600 jikka na ya halatta, in ce a ni sai dai 610 za ka ba. Amma jinkiri baya halatta, dole ya zamanto hannu da hannu. To dan haka ita riba in aka samu jinkiri, to wannan kuma haramci ya shiga. Kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda hadisi ne yana cikin Sahihul Bukhari, wani ya zo da dinaransa a canza masa, shi wanda zai canza sai ya karba, sai ya ce masa ya hakuri har yaron mu ya dawo sai in baka. Umar sai ya rike hannun shi ya ce ba shi kudin shi, ya ce bari in yaron naka ya zo ya kawo, in ya so ka bashi shi ma ya baka. Ya ce domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hani game da haka. To dan haka ita riba laifi ce wanda take bai girma, wanda mai cin riba a ranar kiyama alamar da ake gane shi shi ne zai tashi yana gurin jarki, yana falfadiya, wal iyazu billah, yana falfadiya, irin wannan cuta ta falfadiya haka zai tashi a ranar kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, alamar da ake gane shi a filin kiyama. Kuma hukuncin shi tamkar ya dauko makami ne, yana yakar Ubangijin shi subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allahi wa rasuli, don haka dai cin riba laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka. A nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da lafazin al'aqm, domin shi ne abu na farko game da amfani. Sai in mutum ya ci ya sha, sannan yake buƙatar wasu abubuwa na daban. Don haka kar mutum ya ce ni ba ci bane, ai tufafi ne na ɗinka, ko gida na gina na shiga, ko motar hawa na saya. Wannan duka hukuncin sa ɗaya. Sannan na hudu, na biyar sai ya ce wa aklu malil yatim, wato da cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci. Cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci shi ma laifi ne daga cikin manyan laifuka, domin Ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa masu cin dukiyar maraya akan zalunci su san da cewa kadai wutar jahannama ce suke ci a cikin cikkunansu. Innal ladhina ya'kuluna amwalan yatama wa dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Na shida sai ya ce wa tawalli yawmaz zahab, da juya ma makiya baya a ranar kusantar juna, ranar jihadi. Kafirai na matsowa, muminai na matsowa, mutum ya juya baya da gudu don tsoro, to wannan laifi ne wanda yake daga cikin manya-manyan laifuka masu hallakarwa. Saboda illar juya baya a ranar yaƙi, kasancewar a nan wato akwai karya zukatan jama'a ta musulmi, sannan kuma akwai ƙarfafa makiyan Allah, sannan kuma bujirewa ne wato daga abinda Allah ya wajabta, sannan sakamako wanda a ƙarshe wannan yana iya kawo karaya ta jama'a ta musulmi. dan haka Allah ya sanya cewa wannan laifi ne wanda yake babba, wanda yake cancanta ma mutum mutar jahannama a gobe kiyama, wal iyaz billahi. Mutum ya tsorata ya juya baya da gudu. Shine can cikin suratul anfal ubangiji ta'ala ke faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir. Ubangiji ta'ala yake cewa, ya ku mu'minai idza laqitumul ladhina kafaru zahfan, idan kun hadu da waɗanda suka kafirce mu zahafan, lokacin da halin kuna kusantar juna, su suna matsowa ko kuna matsowa, kenan wutar yaki za ta huru. Fala tuwalluhum al-adbar, ubangiji ta'ala yace kar ku juya musu baya, kar ku juya musu baya da gudu. Kaga wannan hani ne kai tsaye daga ubangiji subhanahu wata'ala ga mu'minai, yace fala tuwalluhum al-adbar, kada ku sake ku juya musu baya. Sai ya ce wa man yuwallihim yawma idzin duburahu, duk wanda ya juya musu baya a wannan lokaci, illa mutaharrifan liqitali, ubangiji ta'ala ya ce banda wanda ya karkace saboda wani salo na yaki, karkatawa da yi da ya ja da baya da gudu, a'a ba tsoro bane, bai ji wani salo ne na yaki, kenan in ya ja ya fita da gudu wani ya bi shi, kenan wanda ya bi shi yana iya gamawa da shi, ko kuma kasancewar yana da, an gane ku, shine ake kira illa mutaharrifan liqitali, sai wanda ya karkace saboda wani salo wanda yake na yaki, aw mutahayyizan ila fi'ati, ko wanda ya juya baya domin ya taro jiki zuwa wata jama'a ta shi domin su agaza masa. Ashe akwai ɗan uwanka wanda sun yi kwanto sun labe, kenan da kaje ka tsankwalo su, kenan da wasu suka biyo ka, sai ka yi baya da gudu suka biyo ka domin ka zo da su, kenan suna zawa ƴan uwanka, kenan su tashi su kawo dauki ku gama da su, to su ne Allah ya tuge cewa wannan su ba sa ciki, kenan wanda ya karkace domin wani salo na yaki, da wanda ya juya baya da gudu domin ya taro jiki zuwa wata jama'a tashi domin su agaza masa, amma duk wanda ya juya baya dan tsoro Ubangiji ta'ala yace faqad ba'a bi ghadabin min Allah, tabbas ya komo da fushi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa ma'awahu jahannam, kuma makomarsa ita ce wutar jahannama, wa bi'sal masir, Ubangiji ta'ala ya ce tur da makomar bawa a ce jahannama ita ce makomarsa. To shine anan ya ce wattawalli, da juya ma abokan gaba baya, yawmaz zahafi, a ranar kusantar juna kenan, ranar yaki. Sai ya ce wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, da yi ma al muhsanat, mata waɗanda suke kamammu, yi musu kazafi. Abinda ake nihi da al muhsanat anan shine al harair al afifat, ƴaƴaye waɗanda suke kamammu, wanda kwata-kwata basu san ba menene aikin alfasha. An gane ko, shine ake nihi da al muhsanat, domin lafazin al muhsanat yana daukan al-mutazawwijat, mata masu aure, kamar yadda can Ubangiji ta'ala bayan fadarsa da yace hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'anakum wa akawatukum min arda'a wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad salaf inna allaha kana ghafuran rahima wal muhsanatu minal nisa'i illa ma malakat aymanukum. Abinda yake nihi da al muhsanat anan al mutazawwijat, Allah ya sayo su a layin matan da ya haramta ma mu, duk macen da take da aure haramun ne, an gane ko, ayi aure akan aure, domin duk wanda take da aure haramun ne, wani zo ya aure ta, sai dai in shi wancan ya sake ta ta gama idda, sannan wani zo ya aura. Amma can da yace wa man lam yastati minkum qawlan an yanki hal muhsanati, abin da yake ne da al muhsanat anan al harair al afifat, mata waɗanda suke kamammu kenan, waɗanda kwata-kwata ba su san ba menene aikin alfasha. To shine anan manzon Allah yace wa qazful muhsanati, da yi ma mata kamammu kazafi, cewa wance ta yi zina ko wance mazinaciya ce, al-gafilat, waɗanda suke maraukana game da aikin alfasha, wanda kwata-kwata a cikin tunaninsu ma babu shi, al-mu'minat, waɗanda suke mu'minai, wanda sun yi imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa shi ya haramta wannan aiki. To yi musu kazafi yana daga cikin abubuwa bakwai masu hallakarwa. To a takaice malam ya zo da wannan hadisin saboda wannan gaba ta biyu da yace wasir, manzon Allah yace da dabo, kaga dabo yana daga cikin abubuwan da ke hallakar da bawa a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira. Shine malam sai ya zo da hadisin Jundub, Allah ya kara masa yadda, shine Jundub ibn Abdullah al-Bajali, Allah ya kara masa yadda, wanda hadisi ne marfu'an, ma'ana ya ɗaukaka danganan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa haddu sahiri, wato uqubar dan dabo, idan aka ce al-hadd shine al-uquba, an gane ko uquba wadda take da gurgudu kenan, shine yace haddu sahiri, uqubar dan dabo wadda Allah ya hukunta ai masa darbatun bisai, ai masa sara ɗaya da takobi asalika, shine yace haddu sahir, ma'ana uqubar dan dabo wanda ya cancanta ai masa, in aka cafke shi darbatun bisai, wato shine asari wuyan da takobi. Shine malam ke faɗa rawahu Tirmidhi, al-Imamu Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi, wa qala sai yake faɗa as-sahihu annahu mawquf, ingantacciyar magana hadisi ne mawquf, ma'ana faɗa ce ta Jundub ibn Abdullah ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Dan haka kenan hadisin a kasancewar cewa hadisi ne marfu bai inganta ba, hadisi ne dhaif. Iya kawai faɗa ce ta shi Jundub ibn Abdullah yace haddin hukubar dan dabo shine a sare masa kai da takobi. To in har ya kasance shi dan dabo wanda yake aiki da aljannu ne, to wannan in aka sare masa kai, an sare masa kai a matsayin cewa mai riddani ya bar musulunci, saboda ya zo da aikin da ya kafirtar da shi. In kuwa kasancewar daban nashi babu sanya hannu na shaidanu ta hanyar wasu kulle-kulle ne, to wannan kuma shugaba shi ne zai sare masa kai ba dan komai ba, dan ishe bannar shi ya riga ya zama guba, ya zama dan ta'adda a ban kasa. Kenan anan mu gane shi wannan hadisi bai inganta ba a matsayin fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fada ce ta Jundub ibn Abdullah. Kenan anan shi in an cafki dan dabo ba tare da ya tuba ba, in har daban shi ta hanyar shaidanu ne yana musu yanka da abin da ya kama da haka, to wannan za a sare masa kai a matsayin cewa mai riddani. In kuwa ya kasance kenan ta hanyar kulle-kulle ne yake cutar da bayin Allah, yake kulle irin wannan dabo, to shi kuma wannan akan sare masa kai domin maslaha ta jama'a kenan, a hutatar da al'umma game da musibar shi da bala'in shi. Wa fi sahih al-Bukhari, ya zo a cikin sahih al-Bukhari, an Bajala ibn Abda, daga Bajala ibn Abda, Allah ya ji kansa, yake cewa kataba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar Allah ya kara masa yadda, ya rubuta takadda ya aika ma gwamnoninsa, iya abinda takaddar ta kunsa cewa an iktulu kulla sahirin wa sahirati, yace duk wani dan dabo namiji da duk wata ƴar dabo mace ku kashe su. Haka Umar ya rubuta takadda ya aika ma gwamnoninsa, ku bincika duk wani dan dabo da kuka samu namiji ko wata ƴar dabo mace, ku sare musu kai ku kashe su. Qala sai Bajala yake cewa faqatalna salasa sawahir, yace sai muka samu wato wasu ɗan dabo su uku gaba ɗaya sai da muka kashe su, sai da muka kashe mutum uku. Kaga anan Umar Allah ya kara masa yadda, shine ya aika cewa aje duk wani dan dabo da aka samu namiji ko mace to a sare musu ko kuma wannan yana daga cikin sunnar khalifofi waɗanda suke shiryayyu masu shiryasuwa wanda manzon Allah ya mana umarni cewa mu riko da ita alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin dan haka Umar Allah ya kara masa yadda ya zartar da wannan hukunci me yasa saboda barin wannan babban bala'i ne da musiba dan haka kasar Saudiya ba sa wasa da zaran an cafki da mutum da wasu abubuwa na alamun dabo to baya kai labari baya kai labari saboda me yasa bannar shi banna ce wadda take ta kai matuka wal iyazu billahi babban bala'i ne barin su a cikin jama'a shine yace ani kutulu kullu sahirin wa sahiratin Umar yace duk wani dan dabo na miji da duk wata ƴar dabo mace Umar yace ku kashe su haka yi rubuta takarda ya aika ma gumnoninsa ala sai bajala yake cewa faqatalna thalatha sawahir yace sai muka kashe wasu ƴan dabo wato su uku an gane ko muka kashe wasu ƴan dabo uku ɗan daban da suka kashe ma gadibi kuma mata ne waɗannan saboda lafazin sawahir jam'i ne na sahira an gane ko mata ne da suka cafki mutum uku ɗan dabo suka kashe su sai yace wasaha an hafsata radiyallahu anha wato ya inganta daga hafsa Allah ya kara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha amarat bi katli jariyatin laha saharatha wato hafsa ta yi umarni game da kashe wata baiwa ta ta saharatha da ta yi mata sihiri wata ita hafsa tana da wata baiwa ita wannan baiwa sai ta ma hafsa sihiri hafsa Allah ya kara mata yadda ta yi umarni cewa a kashe ta fa kutilat aka sare mata wuya wannan shi ma ya inganta daga ita hafsa Allah ya kara mata yadda wa kadhalika saha an jundub haka ya inganta daga jundub kamar yanda al-imam Tirmidhi yace as-sahihu annahu mawqufun kenan ingantacciyar magana wato fada ce ta shi jundub da yace haddu sahiri darbatun bisai hukubar dan dabo shine sare masa wuya da takobi shine yace wa kadhalika saha an jundub haka yayi inganta daga jundub ibn abdullah al-majni shine al-imam ahmad Allah yaji kansa yake cewa an thalathatin min ashabi nabiy sallallahu alaihi wasallam sare ma dan dabo wuya wannan ya inganta daga mutum uku daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga farko kenan jundub ibn abdullah na biyu Umar Allah ya kara masa yadda wanda hadisin yana cikin sahihul bukhari na uku Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su sun tafi akan cewa dan dabo haddin shi shine kawai a sare masa wuya sai dai kamar yanda bayani ya gabata in ya kasance da shaydanu kenan wannan haddin shi a sare masa wuya akan ridda ne in baya aiki da shaydanu wannan kuma dan a huta da bala'in shi da musibar shi to shin dan dabo in ya tuba ana karban tubansa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa ko ya tuba sare masa wuya ya zama wajibi domin ya zama alloba ya zama bala'i tare da cewa a magana mafi rinjaye in ya tuba to wannan za a karbi tubansa an gane ko za a karbi tubansa in dai ya tuba ya daina wanda kuma wannan shine abu wanda yake mafi rinjaye domin haka ayoyi na Al-Qur'ani suka tabbatar duk wani laifi in dai mutun ya tuba ya kyautata tuba to wannan ana iya karban tubansa shine malam ke faɗa fihi masail akwai mas'aloli a ƙarƙashin baba al-ula mas'ala ta farko tafsiru ayatil baqara wato fassara game da ayar da ke cikin suratul baqara wanda ya gabata wala kada alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min qala tabbas su yahudi sun yi sani duk wanda ya fanshi dabo to a lahira ba shi da rabo kenan wannan aya tana tabbatar da cewa dabo kafirci ne domin yana daga cikin abin da ke tabar da bawa wato ya rasa lahira asaniya wato mas'ala ta biyu tafsiru ayatin nisa fassara game da ayar da ke cikin suratul nisa alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taguti ash-shahidu yu'minuna bil jibti suna imani bil jibti da dabo wa taguti da shaytani wanda wannan aya tana tabbatar da kafircin dan dabo domin imani da dabo kafirci ne an gane ko imani da kafirci yadda da kafirci kafirci ne dan haka wannan kenan yana tabbatar da cewa hukuncin dabo kafirci ne asalisa mas'ala ta uku malan yace tafsirul jibti wa qawu fassara game da kalima ta aljibit cewa ma'anar aljibit kamar yadda Umar ya faɗa asira wadahut sai yace ash-shaytan sai yace wal farqu bainahuma da bambanci tsakaninsu an gane ko aljibit kenan asir at-taghut ma'ana ash-shaytan tare da cewa jami'ir Allah ya kara masa yadda yace at-taghut sai yake cewa at-tawagit sai yake cewa kuhan yace shaydanonan bokaye ne wato tanziru alaihim ash-shayatin wanda shaydanu ke sauka akan su arabi'a mas'ala ta hudu yace anna taguta yace lalle shi dagutu kad yakunu min aljinni yakan iya kasancewa daga cikin aljannu kamar yanda Umar yace at-tagut yace ash-shaytan wa kad yakunu min al-ins kuma yana iya kasancewa daga cikin mutane kamar yanda Jabir yace at-tawagit yace kuhan yace bokaye bokaye ko a cikin mutane aka san su kenan dan haka dawa dagutai suna da yawa kamar yanda bayani ya gabata amma jagoban su shine shaytani al-khamisa mas'ala ta biyar ma'rifatu sab'il mubiqat al-makhsusati bin nahyi sanin abubuwa bakwai masu hallakarwa wanda aka kibance su da hani anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance su da hani na cewa ijtani bu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa kaga wannan hani ne kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada mu yarda ma mu kusance su mu gama hanya da su asadisa mas'ala ta shida anna sahira yakfur lalle shi dan dabo wato na kafirta dan dabo na zama kafiri kenan anan bi tafsir sai ka ce in har daban nashi ya kasance kenan akwai aiki da shaytanu to wannan babu tantama game da kafircin sa kenan in babu aiki da shaytanu to wannan ya zama dan ta'adda fasiki ne wanda kuma ya riga ya zama guba kawar da shi daga ban kasa wannan ya zama wajibi domin a huta da bala'in shi da musibar shi asabi'a mas'ala ta bakwai annahu yuqtalu shi dan dabo kashi shi ake wala yustatabu ba a neman tuban shi ba maganar a ce ya tuba kawai in dai an cafke shi a sare masa kai haka wasu malamai suka ta ko ya tuba suka ce a ba za a bar shi ba sai dai a sare masa kai in tuban shi na kwarai ne to ya amfane shi a lahira amma tare da cewa akan iya karban tuban sa kenan dalilin da yake nuna cewa a sare masa kai kamar yanda Umar Allah ya kara masa yadda turawa ya rubuta ya aika ma gwamnonin sa duk wani dan dabo da duk wata yar dabo ku sare masa kai kaga Umar bai ce ba a nemi tuban sa a kawai a sare masa kai in dai an cafke su ba maganar a nemi cewa su tuba da haka yace annahu yuqtadu shi dan dabo kashi shi ake wala yustatabu ba a neman tuban sa mas'ala ta takwas wanda ita ce ta karshe sai yace wujudu hadha fil muslimina ala ahdi umar samuwar yan dabo a cikin musulmi a zamanin umar Allah ya kara masa yadda wannan ukkun da bajala yake cewa muka kashe a cikin jama'a ta musulmi ne ko aka zakulu su shine yace wujudu hadha samuwar yan dabo fil muslimina a cikin musulmi ala ahdi umar a zamanin umar yace fa kaifa fi ma ba'da yaya bayan wucewar umar Allah ya kara masa yadda wanda kasuwar dabo ita take ci a zaman a cikin waɗannan zaman na musamman a yanzu, wanda ya a cikin in ka dauki yanzu a kasar mu headquarter ɗin dabo ya mai ita ci, tunda ga ya duk wasu ɗin dabo na nan in suka tashi da magarancin suke zuwa, na Agadas can suke zuwa, na Mali nan suke zawa, na Senegal nan suke shigowa, bokaye na Burkina nan suke shigowa. Me yasa? Saboda galibi an yi amfani da dabo a nan, saboda galibin ma'aikatan gwamnati manya-manya duk wani mukami a nan, wanda shi wani yana harin wani matsayi dole sai ya biyo ta kan hanyar ɗan dabo, ko kuma matsayin da ya riga ya ɗauka kenan kar a sauke shi, ko kuma kasancewar wata rufa-rufa da ya yi da almundahana da ya yi a ga ɗan dabo su danne baki wannan magana karma a tada ta. Don haka kasancewar duk inda irin waɗannan abubuwa suka yawaita, to ɗan dabo a nan suka fi wani, a nan suka fi yawaita. To don haka kasancewar shi ne a nan ya ce, to ga ya fi a zamanin Umar an samu ɗan dabo, to ina ga abin da ke bayan zamanin Umar, Allah ya ƙara masa yarda, wanda duk wani bala'i da musiba su suke kawo shi. To shi ne a nan kenan a taƙaice malam ya yi wannan babi wanda dai yana tabbatar mana da kafircin wato ɗan dabo, wanda kuma akwai alamomi wanda ake gane ɗan dabo da kuma alamomi wanda ake gane wanda aka masa dabo da kuma nau'ikan shi daban. Wannan duka a cikin littattafan da malamai suka wallafa, insha Allah ba laifi ta kan iya yiwuwa a babi na gaba kenan, ma ɗan ambata kaɗan daga cikinsu. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر.